Thank you very much and good morning.
Ya gode mana sosai, barkamu da safiya.
I hope that you are doing well. I'm very excited to see you.
Wato yana farin ciki komai yana tafiya a rayuwar mu daidai yadda Allah ya shirya shi.
I'm with Daisy Oputa, who is from Delta.
Wato yana tare da ita wajen can Adeze Oputa, ita yar Nigeria ce, yar Kudu ce.
My brother Madaki is from Kaduna South. He's my translator, obviously. And my friend. And my name is Heishimu. I'm from California, but I've been a missionary in Nigeria for almost 3 years, primarily in the South.
Watu sunashi Heishimu. Daga can California ba Hashiru ba Heishimu daga can California kasan America ne bishara ne Allah ya sa kuma sai dama yana nan a kasan wajen shekara uku amma ya kasance a kudu ne yanzu yana fuskanci arewa.
But I'm very happy to be here up north. I have seen a great revival, I hope, in the beginning.
Wato yana farin ciki kasance a cikin mu kuma yayi farin ciki yaga yadda Allah yana kawo falkawa yanzu ga mutane masu bi.
And I want to see many of us work together in the gospel.
Yana kuma so yadda zamu yi tafiya cikin aikin bishara tare dukan mu.
Is this an Equa Church?
A Baptist Church. Wai wannan shine Baptist Church yana tambaya ni dama.
I bring you greetings, sir.
Yace gaisuwa gare ku me pastor.
I'm an old school Baptist back home as well.
Shi ma daga can kasan California dan Baptist ne shi ma. Dada ta ci gida.
And our brother Madaki will read the scriptures and will lead us in prayer.
To zan yi karatu amma cikin littafi bari mu addu'a. Cikin littafin Korintiyawa sura 7 daga 36 Korintiyawa ta farko sura 7 aya 36. Korintiyawa sura 7 aya 36. Ta daya. Ki yasa nace ta farko to ta daya. Sura 7 aya 36 zuwa ƙarshe. Wato zuwa aya 40. Muna wurin sai mu fara. Daga 36 yace ga zance ya budurwa yace ga zance ya budurwa wanda ta zarce lokacin aure idan mahaifinta ya ga bai kyautu mata ba in kuwa hali yayi sai yayi abinda yafi nufa. Wato ayi mata aure bai yi zunubi ba. 37 in kuwa ya zama ba lalle ne yayi wa tasa budurwan auren ba amma sai da shawarwarin bisa ga yadda ya nufa ya kuma kudura sosai a ransa akan tsare ta ko to haka daidai ne. Wato wanda yayi wa yas tasa budurwa aure yayi daidai amma wanda bai aura da ita ba yafi shi. 39 yace igiyar auren tana wuyan mace muddin mijinta yana nan da rai in kuwa mijinta ya mutu to tunda dama tana da dama ta aure wanda take so amma fa sai me bin Ubangiji. 40 yace amma a nawa ra'ayin za ta yi farin ciki in ta zauna a yadda take a ganina kuwa ina da ruhun Allah.
Amen.
Mu yi addu'a. Ubangiji mun gode domin kalmar ka bari ka fasarar da za mu samu ya gamshe ka kuma mu gane ya yi amfani a cikin rayuwarmu domin sunanka ya ɗaukaka. Mu yi wannan roƙon da godiya cikin sunan Yesu Almasihu shi ne mai cetonmu.
And thank you, Pastor John also for bringing us here and organizing everything.
Pastor John, mun gode da jagoranci da kake yi.
I did not know that I would be speaking unto children, but this is the perfect message for you to take heed to and to listen to and to prepare.
Amma bai sani cewa zai zo tarar da yara haka nan da yawa a cocin ba. Amma duk da haka jawabin ba damuwa za a yi ne domin ruhohi na Ubangiji zai shafe su su mai yara.
And the title of the message is called Happier.
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 Wato kan zancen jawabin ta shine farin ciki.
The Apostle Paul is telling us how to be truly happy, our happiest. And he's saying it's not in marriage, which so many people, they pursue, they seek after. But it's in our Lord Jesus Christ.
Wato shi manzo Bulus yana so ya ga mana cewa ba wai batun aure bane iyakan farin cikin mutum. Ko kuma wani abu na duniya wanda zaka mallaka wanda zai sa cewa ka samu sallama na rayuwa. A'a, yana so ya ga mana wani abu.
It's pursuing him with a whole heart by faith.
Yana bin Ubangiji da ban gaskiya da dukkan ransa ne.
So let's pay attention unto the scriptures as they are read and as I do some preaching and teaching.
Sai mu saurara, mu ba da zukata mu gaba daya domin kar mu samu wani abu da bamu gane ba. Mu gane fasara da bayanin da abin da Bulus yake so ya gaya mana a nan gurin.
And the first thing Paul says is in verse number 36.
Abinda Bulus ya fara faɗi a aya 36.
But if any man thinks he is behaving improperly toward a virgin, if she is past the flower of youth of a proper age, and thus it must be, it's a necessity, let him do what he wishes, he does not sin, let them marry.
Wato idan ko budurwa ta kai lokacin aurenta kuma ba wani abin da zai hana auren idan tana bukatar auren sai a yi mata aure.
And so the first thing the Apostle Paul is saying is that marriage is good. There is nothing wrong with marriage, and he gives us a couple of requirements.
Abinda manzo Bulus yake gaya mana bai kazantar da aure ba, bai ce wani abu, yace dama aure shirin Ubangiji ne tun fil azal.
He calls of the one being married a virgin.
Domin wanda zai aure wato yarinya.
That means that he and she both are the single children of God.
Wato da ita da shi, wato da samari da yarinya, mutanen Ubangiji wanda suke cikin kaunar Ubangiji.
And they have been cleansed of their sins by faith in Jesus Christ.
Wanda sun samu gafaran zunubansu ta wajen Yesu Almasihu.
I was preaching yesterday from the previous passage, and the Apostle Paul, he reminds us that every single woman and every single man who's come to Jesus Christ is now a virgin in the sight of God.
Yadda yake wa'azin jiya a wani wuri da yake, yana so ya bamu tabbaci cewa da yarinya da dan samari da wani da namiji duk wanda ya yi aure da wanda bai aure ba, wato mun zo jiki Yesu Almasihu, mun zama wato matan Almasihu, mun zama nasa.
All of the past has been washed away, and he has cleansed us by the Holy Spirit.
Wato duka al'amura mu na da ya shude, an riga an tada mu daga wayannan al'amura na da, mun zama sabbin halitta.
Do you know that that's what happens unto you and me when we come to God by faith?
Abinda yake faru da rayuwarmu in mun zo wajen Yesu ta wajen ban gaskiya.
He forgives us freely of all of our sins because he was punished in our place.
Ya gafarta mana zunubanmu kyauta domin ya yi hadaya akan gicciye ya biya wannan bukata.
He gives us a new heart and a new standing in the sight of God, which is absolutely perfect by faith.
Wato ya ba mu sabon zuciya, ya samu muka zo gaban Ubangiji gaba da gabanta, ba tare da wai sai wani ne ya tsaya a madadin mu ba, wato muka zama tsarkaku a gabansa.
So all of us, hear me, all of us are equally righteous in the sight of God by faith in Jesus Christ.
Duka mu anan, duka mu da yara da kanana da manya, wato mun zama wato tsarkaku ba wanda yabo wani a gaban Ubangiji, duka mu ɗayan Ubangiji ne.
Instantly and immediately you are as righteous as I am or anybody that's ever lived by faith in Jesus Christ.
A takaice, yadda yake ko ba dan kasan nan ba, yana da Yesu a cikin sa, kai da kake nan kana da Yesu a cikin ka, a gaban Ubangiji mun zama ɗaya ne, babu wani zance ka fito daga wani buko, kuma ga yanayin rayuwarka ka bambanta, a'a duka mu ɗaya ne a gaban sa.
And we are cleansed and we are a new creation, and that is old Baptist doctrine, but no matter what, that's the doctrine of the Bible.
Wato mun samu tsarkakewa, mun samu haske a gaban Ubangiji, ba wai dokokin Baptist bane yasa muka zama tsarkaku, ba wai dokoki na wani kiza ta sa muka zama tsarkaku ba, amma abinda Yesu ya tsarkake mu da jinin sa muka zama ƴaƴansa.
Let me ask you unmarried young women.
Bari a tambaye mu mu mata.
From your sin.
Ka riga ka samu ƴancinka daga zunubinka, zabbin zunubinki.
Are there unmarried young women here?
Akwai ƴan mata nan? Akwai ƴan mata? Ko babu ƴan mata?
Are you cleansed from your sin?
An riga an tsarkake ki daga zunubinki.
Ooh, what question? You better know it.
Da ole ne mu sani,
muna
ta wajen ban gaskiya cikin Kristi, in muna da tsancin.
But if you are trusting in Jesus Christ, you are a proper candidate for marriage.
Idan ba begenki, begenka yana cikin Kristi, dole ne wato mu sani cewa mun zama nasa.
You single young men, are you cleansed from your sin, us older men too?
Samari da yan mata da maza da mata, mun samu irin tsarkakewan nan daga zunubanmu.
If you are, then you are a virgin that is fit and proper to marry.
Wato in haka muke, to mun zama budurwa da kuma yan mata wanda Ubangiji ya yantar, mun zama wato tsarkaku a gabansa.
And by using that word virgin, our God is telling all of us to keep our bodies pure until marriage.
Ta wajen kalma budurwanci din nan, wato Ubangiji yana so mu tsaya kan wannan tsarkin, mu ajana kanmu ga ranar da zai zo ya taushe.
Verse number 37.
Aya 37.
But nevertheless, this is something that applies unto me and you who are unmarried. He who stands steadfast in his heart, having no necessity, is he doesn't have to marry, but has power over his own will, and has so determined in his heart that he will keep the virgin, he does well.
Wato anan gurin yana gaya mana muna da ra'ayi, dan kuma wannan ra'ayin ya danganci da Ubangiji, ba mu son auren domin aikin Ubangiji, muna da yanki ba yin bane. In kuma muna da ra'ayi za mu auren, lalle ka kam sai mu yi ba zunubi bane.
And here's how well he does if he keeps himself from marriage.
Idan muka ajiye kanmu ga yanayin abin da zai faru, ga wanda suka ce ba za mu yi auren ba.
Verse 38.
38.
So then he who gives in marriage does well, but he who does not marry does better.
Wato wanda yayi amincin ya amince cewa zai auren, yana da kyau. Amma wanda kuma ya ce ba zai auren ba, ya fi kyau. A yadda wannan ayan ta faɗa.
How could the
Apostle Paul say that to be single and to be unmarried is even better than to marry?
Me yasa Bulus yake cewa in ma ba mai auren ba yafi kyau fiye da wanda kuma ya auren me ya dalilin?
It's because I have no other distractions and I can devote myself entirely unto my service of the Lord Jesus Christ, which is happier.
Wato dalilin shine da ku saurara wanda bai yace ba zai auren ba ya riga aure litani mai tsarki yana da zanafi yayi duk wani abin da yake so a kowane lokaci ba wai ka zanta rayuwa ba amma kai gantalin bishara kake nan ba mai ce maka ina kaje ga yaro ba da lafiya duk wannan an riga an kwanta da shi ke.
I had a dream last night. I sleep with some melatonin. It's medication and it makes my dreams extremely good.
Yayi mafarkin jiya kuma mafarkin nan wato ka san mafarkin ne bin Yesu Almasihu zaka gani ya tashi da abubuwan da ya gani kaman zahiri ne haka nan.
And so in my dream,
a cikin mafarkinsa,
and this is the first time it's ever happened, I had a little daughter, 8-9 years old.
Wato abin da ya bashi mamaki. Wato ya gani yana da yarinya mai ɗan shekara takwas da ya yi mamaki mamakin nan ce kai.
And even though I'm a preacher, I was so consumed with her welfare. I wanted her with me. I cared about her so much because she was my child, my responsibility.
A cikin mafarkin na ya ga yarinya da yake jininsa ne ya rungumi yarinya baya zuwa wani abu ya faru da yana kula da ita ba hakan ba.
But it was only a dream.
Amma mafarkin ne ba wai da gaske bane.
I'm a single man, I'm a free man, I get to go wherever I will, I get to do whatever I want to, which is serve our Lord Jesus with all of my heart. But I saw in that responsibility a pleasure because I loved it.
Ya ga wani abu wato yana da kauna yana da kula ga wayanda suke da shi.
But the Apostle Paul is saying there's something even better than marriage and children. It is our Lord Jesus Christ. Yesu Christ.
Wato abin da yake faɗi cewa Bulus ya riga ya dubi wannan abubuwan da za su tsakanin mai auren da mara auren wanda kuma bai da auren shi yana fuskanci Yesu Kristi.
Do you believe what Paul is saying there in the Bible?
Mun ba da gaskiya ga abin da Bulus ya rubuta a cikin littafi?
Is he crazy? Has he lost his mind?
Mahaukaci ne bai da hankali ne ya ce kar yi aure.
Not many people truly believe him, and it's taken me a very long time, and I'm still learning that there's so much pleasure in Jesus Christ. I'm not to pursue anything else to make me happy in this world.
Yana na yana karuwa yana bincike littafi yana karuwa kullun da yake
yana
domin ya gani menene wannan sirrin maganar ta sa. Ina so kauna na da Yesu ya fi da dan ya samu dan da taka sosai domin ba wani abin da zai samu zuciyar shi da Yesu.
There's one thing.
Akwai wani abu guda.
That makes us happier.
Abin da yake sa mai farin ciki.
Than everybody else in this world does not have Christ, and it's the fact that we have him by the Holy Spirit.
Abin da yake sa mu musulma ba sun bi Yesu Almasihu muna da farin ciki fiye da wanda ba su da Yesu. Domin muna da shi a cikin mu fiye da wanda suke ta fama neman duniya.
The forgiveness of sins is pure pleasure.
Wato gabatar zunubi wato babban wani abu ne mutumai mutumai a rayuwa.
Access unto God by faith with all of your troubles and cares is pleasure to rest and leave your burdens with God.
Wato zarafi ne na yadda za mu bauta Allah mu ji ba wani abin da muke so kawai zuciyarmu da idanunmu suna sama
To have the God of absolute sovereignty choose our souls for salvation and come into us by the Spirit to deliver us from the pit of our corruption. Have you ever felt the weight and the burden of sin? Have you ever felt what it's like to try to serve God and be unable? And to be loose from that pit of corruption and from that bondage and from that chain of the devil and to be liberated by God in a free soul makes marriage look like this and Christ look like everything. What we truly need in this world in order to be our happiest is things that cannot be seen. And have my burden. Old John Bunyan, he was Baptist, right? He wrote that book, Pilgrim's Progress, right? And he talked about a burden that was on his back as he was fleeing the city of destruction. He had to leave his wife and his children to flee the city with this burden upon his back of sin before a holy God. But when he saw the cross, Jesus Christ, and the burden, it rolled away. And to be able to serve the God who saves you, it's the highest life. It's not being a nun with some vow of chastity. It isn't going up in some mountain by yourself. It's going into all of the world to preach the gospel. The apostles had more joy and pleasure than anybody on the planet. With all of the most trials, but that kept them leaning on and receiving grace from Christ Jesus. Paul said he was homeless. He was shipwrecked. He was beaten. He was stoned. He was cast out. He was hungry. He was fasting. He had the burden of all the care of all of the churches. He was perhaps of the most hated man alive. But he was loved by God inside his heart. And he has friends in the church. Oh, what a life. that's happy.
What to put into kitchen?
It's not in this world. Plus Christ. It's in Christ alone.
But wait, don't come out of time. You know, I had the years of the junior to come to my heart. Yes, when it's cutting, you want to know what I'm going to do.
And if you and I learn that lesson, sir, we will be truly happy.
What if the Maka Samoa Nuya Maka Kama Kiko?
Not Christ plus this, not Christ plus that, but Christe Kade, Christ alone.
What about where come the summer? Come with Umbu Rana, with Umbu Rana, with Umbu Rana, to the Namaka Hama, I pray you to be not that. What is it?
That's faith, sir. And we are to experience it supernaturally until God puts it inside of our heart. So take your Bible and go on your knees unto God and ask Him to make you obedient to His Word by the Holy Spirit, that you might be happy without the things of this world. It's a promise. And it is real. Let's look what Paul says. Verse number 39 and 40.
Verse 39 and 40.
A wife is bound by law as long as her husband lives. The only exception is for fornication, as he has actually said earlier in this chapter. But if her husband dies, she is at liberty to be married to whom she wishes, but only in the Lord. He's saying, and you young sweet girls, he's saying, be careful who you marry because you only get one. He's saying you choose very wisely who you yoke yourself unto for life. And my brothers, my sisters, you only choose someone in the Lord. What happens if I cannot find another Christian to marry who believes the true gospel? It means, bless God, I've been chosen to live the single life. It does not mean I'm here to complain, oh God, if you give me this, I'll be happy. He's given us Jesus Christ. When God does not give us something in this world, wealth, health, children, husband, wife, house, it does not matter, because God is saying you do not need that in order to be happy. You've got me.
Yes, sir.
You these things I'm saying.
Mbabe gaskiya ga abin da yake kana sa ya kuma yana mana bayani.
That's what counts. That's what matters. And my young brothers, I know it is time to enter into these things, but they're so true, you go unto God and make sure you put them on the inside so you believe it.
Wato idan mu wannan abubuwa kamar kai mutane dole ne mu tsinci mu zo da raga ko mu kuma mu yi kuma mu kuma muna so shi ga wurin ko kuma mu samu jawaba za a fito ha ko bi shi sai a fiya ga mutum zuciya da kuma mu bayyana zai mana kyau idan na zo
ne. It's until you enjoy its power, but you're not to say, I don't believe that. I need a husband. No, you're to say, Lord God, that's true. Help me to understand. It's my last verse in verse number 40. I ask you to pay attention. Please stay with me until the finish line. This is what the Bible says. But she is happier if she remains single as she is, or as a widow, according unto my judgment, Paul says. And I think I also have the Spirit of God. That's the truth of God. She has lost her husband to death. And she doesn't have anybody to hold her at night except God. And Paul's saying she's happier.
I'm going
to tell you three stories as I conclude, and they're all about our sisters. They're about women. It's the three most useful women I know of in modern history are Elizabeth Elliot. And our sister Joni Erickson Tada, who is still alive and paralyzed. And I may only have time to talk to you about one. Miss Joni Erickson Tada was paralyzed as a young Christian woman. Listen to me now. You listen unto this story because it's true and it's been done by God unto this person for your and my benefit. This young woman was very talented, a horseback riding champion, and she went diving in the water. She hit a big stone and she was paralyzed on the spot. And she had a young boyfriend who loved her and tried to stick it out, but some other pretty Christian girl who could walk and move, he decided after a while he had to go marry her, and our sister Joni was crushed on the inside. This young woman, and she realized paralysis, it was permanent, and that she would never heal. She could not even scratch her nose.
Wato da yake ta samu wannan raunin ta gane cewa kuma wannan abin da ya same ta na har abada ne hancin ta ma ko wani abu na ba ta yi daga hannunta ta tsotsa hancin ta
and she believed the truth of
Allah yasa kuma ta ba da gaskiya ga Bible
but she said
sai ta ce wani abu
she's the happiest Christian in the world
ta bude bakin ta ta ce gaskiya ita ce kai a duniya akwai wanda Allah yana so kamar da ita
God paralyzed her for our good. Because every time her body is filled with pain, and every time that she has a need to scratch her nose that she cannot meet, she cries out unto God for help and strength, and He honors her with His presence. Our sister Corey Ten Boom, I must tell you. As a small child, he 8 or 9 was in a Nazi concentration camp. And her family was being starved unto the death. Her sister starved unto the death by her tormenting captors. But when she met that prison guard many years later, and he walked up to her and said, "Forgive me." But the Almighty God has enough strength. And I'm still learning. That she forgave him from her soul. That's why she's one of the greatest Christians. And Elizabeth Elliot is an American woman. And her husband was named Jim Elliot. And he was a pioneer missionary. And she really wanted to marry him for a long time, and he finally said, "Yes, it is the will of God." But when he went, sir, with 4 other men to preach in Ecuador, they killed
him.
And Elizabeth, being made strong in the Lord out of the
weakness,
went back unto those very same people with some others and preached the gospel of Christ and won converts in that
territory.
And she never remarried. She's happier. Because she serves Christ. And if you and I, if we serve Christ,
with our heart by faith in His righteousness, His strength, and His will, we will be as happy in the world as we could possibly be, no matter what else we do not have. I do not preach a God who will give you money and help just because you ask it. That God's not in this Bible. Ask Elizabeth Elliot, ask Joni Erickson Tada, ask Corrie ten Boom if it's going to be an easy life just because you love God. But you beautiful children, are you elders who help them? My sisters and brothers in Christ. I do preach the God of the Bible who will give you Himself. Amen.
You're welcome, sir.
Allah ne isa ki dawowa maka cikin haka. So kuma godiya ta tabbata ga ubangi.